da sanyin safiyar Litini aka soma wani atasayin ruru shi daruruwar gine-gine dake kurkusa da layin Dogon Akra zuwa ta madulin kiyaye hanyar Dogon daga harkar mutane. An soma atasayin ne daga Graphic Road ya ratsa kwamin koma circle zuwa Avenue da Tassano yana na fatar Harbor City kema. Su mazauna wuraren nan suna ta kokarin tattara nasu inasu yayin da mashin ruru ta gine-gine ke lalata musu matsugunan su, yayin da wasu suke roƙon gwamnati ta samar musu sabon matsuguni, wasu na sukan cewa ba a shaida musu za a yi wannan rusau ko da yake sun amince mazaunin nasu bai dace ba. Abinda ya sa na kama ɗaki nan saboda biyan kuɗin ɗaki a nan yana da sauki ba kaman sauran wurare ba, inda ake biyan cidi 4,000 cidi 3,000 zuwa nan kimanin wata 2 zuwa 3 kenan. Amma fa na yi mamaki ban taɓa ganin haka ba.
Don't just come to us and say we should go. In fact, we should go, we should have some place and prepare some other place for us to go.
Kar kurun ku ce mana mu tashi, mu tafi ina? In ku ce mu tashi, ku nemar mana wurin da za mu mana. Kar ku ce mu tafi, ba mu da wurin tafiya. Wannan aikin shedan ne. Sai dai kamfanin na jiragen kasan ya ce duk abin da suke faɗi ƙarya ne. Maganar rusau ya taso ne bayan sun yi kunne uwa shege suka kekashi ƙasa suka kitashi. Muna gudanar da wannan rusau ne saboda harkokin mutane kusa da layin Dogon na shafan taragunmu, don haka tilas mutane su koma baya. Mun sha gaya musu su koma baya sun ki. Ministan sashi ya faddakar da su, ma'aikatan kamfanin sun fita suna sanar da su tare da kira gare su koma baya, amma sun ki. Abin da ya takaici, an tsallake wasu gine-gine yayin rusau, misalin wata mashaya da ake zargin na wani soja ne. Hakan ya jawo suka ainan. Me yasa aka rusa gine-gine aka bar na wasu? Ban fahimta ba, ban gane ba. Hakan na nufin wasu sun fi ƙarfin a rusa kayan suke nan, na kasa fahimta. Su dai ma'aikatar kamfanin jiragen ƙasan sun ci gaba da aikin su na jera layin Dogon yadda za a samu tabbatar da zirga-zirgar jiragen fasinjoji daga Accra zuwa Tema. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.